This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Aisha da kanin labarai.
Yayin da aka bude babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois, masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake babban taron. A rana na farko suna masu cewa suna da kudirin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin Gaza da sauran batutuwa. Isra'ila ta amince Amurka ta tsoma baki a tattaunawar sulhun da ake yi don cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita bude wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Sannan shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce burin dakarun kasar shine lalata kayayyakin da za su taimaka wa Russia a yakin ta da Ukraine.
A cikin shirin za ku ji cewa
are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Shugaban kasa Joe Biden kenan yake jawabi a wurin taron Democrat na kasa da aka fara a jiya Litinin a birnin Chicago. A cikin shirin za a kuma ji cewa mahukunta a jihar Gifar Jamhuriyar Niger na ci gaba da karɓar 'yan Boko Haram da suka tuba suka miƙa wuya. Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, wanda yau shirin zai duba batun mu'amalar malamai da 'yan siyasa a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Yayin da aka bude babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois a jiya Litinin, inda manyan zababbun 'yan Democrats wasu jerin mutane suka gabatar da jawabai don nuna goyon bayansu ga mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar jam'iyyar Kamala Harris da abokin takararta Tim Walz. Masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar na Democrats na ƙasa. A ranar farko suna masu cewa suna da kudirin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin Gaza da sauran batutuwa. Jami'ai a Chicago sun ce za su yi duk mai yiwuwa don tabbatar da an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Masu zanga-zangar sun ce manufarsu bata sauya ba tun bayan da shugaba Joe Biden ya janye daga takarar. Sannan jam'iyyarsu ta yi maza ta marawa mataimakiyarsa Kamala Harris baya, wacce a bisa doka za ta amince da tsayar da ita a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a wannan makon. Masu fafutuka sun ce a shirye suke su jaddada sakonsu na neman ci gaba a gaban jigajigan shugabannin jam'iyyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa da yammacin jiya Litinin a Tel Aviv cewa Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da tayin Amurka na shiga tsakani a tattaunawar sulhun da ake yi don cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza, don haka yanzu Hamas ce ta rage ta amince. A halin da ake ciki kuma ana sa ran ci gaba da wani aikin rigakafin cutar shan inna a Gaza ba kamar yadda aka tsara ba a ƙarshen watan Agusta da Satumba, duk da irin sakamakon da zai biyo bayan tattaunawar yarjejeniyar tsagaita bude wuta. Blinken ya ce yanzu Hamas ce kawai ake jira ita ma ta amince, sannan da taimakon masu shiga tsakani wato Misra da Qatar da Amurka za su haɗa ƙarfi domin kammala shirin. A cewar Blinken ga manema labarai ba tare da bayyana ko an duba bukatun da kungiyar mayakan Hamas ta gabatar ba. Ziyarar Blinken karo na tara a gabas ta tsakiya tun bayan barkewar rikici a Gaza cikin watan Oktoban 2023 na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka, Misra da Qatar suke yunkurin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma sako mutanen da ake garkuwa da su. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Litinin cewa kasarsa ta samu cika burinta tare da kai hare-hare na kimanin makonni biyu zuwa yankin Kursk na Rasha, lamarin da ya samar da wata kafa da za ta kare kanta daga hare-haren Rasha da zamar wato da damar zirga-zirgar dakaru daga kan iyaka zuwa cikin Ukraine. Zelensky ya ce mun fara cimma burinmu, a wani harin bazata Kyiv ta aike dakaru zuwa kan iyaka a ranar 6 ga wannan wata na Agusta. Irin shi mafi girma da Ukraine ta kai tun bayan da Moscow ta fara mamayar ta gadan-gadan a Ukraine a watan Fabrairu 2022. Yayin da dakarun Ukraine suke fafatawa a yankin gabashin kasar, Kyiv ta kuma shaida cewa kutsawa cikin wani yankin Russia dabara ce da za ta tursasawa Moscow ta amince da yarjejeniya cikin adalci idan nan gaba aka nemi zaman yin sulhu tsakani don kawo ƙarshen yakin. Duk da cewa yanzu haka babu ko ɗaya daga cikin biyun da aka shirya yi, Ukraine ta ce ta kama ɗaruruwan sabbin sojojin Russia a yankin Kursk, sai dai kuma a yankin gabashin Ukraine dakarun Kyiv ba sa samun nasara kamar a Kursk. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a jiya Litinin ne aka bude babban taron jam'iyyar Democrat na ƙasa, inda wakilai suka ƙara tabbatar da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris 'yar takarar shugaban ƙasa da Tim Walz mai dafa mata baya a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa da jigajigan jam'iyyar da wakilai daga jihohin Amurka da suka taru a Chicago a jihar Illinois sun yi jawabi akan ƙarfafawa 'yan jam'iyyar da su yi aiki tukuru domin samun nasara a zaben na ranar 5 ga watan Nuwamba. A farkon jawabin nasa, shugaban ƙasa Joe Biden ya kira ga wakilai yana cewa,
"Are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America? Let me ask you, are you ready to..."
Shin kun shirya ku zaɓi 'yancin kanku? Shin kun shirya ku zaɓi demokuraɗiyya? Shin kun shirya ku zaɓi Kamala Harris? To wannan shine abin da yafi dace muku da duk wani abin da za ku yi a ranar zaɓe. Shugaba Biden ya tunazar da mahalarta taron cewa kada su manta abin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021, inda aka samu bore wanda ake zargin tsohon shugaba Donald Trump da iza magoya bayansa. Joe Biden cewa yake,
"There is no place in America for political violence."
Yace babu wani gurbi na tashin hankalin siyasa a Amurka, don haka ina kira gare ku, ku maida hankali, ku zaɓi zaman lafiya, kar ku je ku fada a hannun wanda bai ci zaɓe ba amma yake ƙoƙarin ya murɗe zaɓen. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton, Hillary Clinton, kuma tsohuwar 'yar takarar jam'iyyar Democrat a zaɓen shekarar 2016, ita ma ta gabatar da jawabinta tare da yabawa Joe Biden da irin dattaku da ya nuna da ya janye daga takarar. Ga dai Murtala Faruku sanyin na da fasaran wasu muhimman kalaman nata.
Kamar yadda aka aladanta, an bude babban taron na Democrat ne tare da jawabai, sakonni da kuma matsayar delegate daga wurare daban-daban kan tsayar da 'yar takarar ta shugaban kasa da mai mara mata baya. Tsohuwar 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka gabatar da jawabai a ranar ta farko, inda ta mai da hankali kan halaye, ɗabi'u da kwarewar da suka sa 'yar takarar jam'iyyar Kamala Harris ta fi cancanta da shugabancin kasar. Ta ta'allaka fafutukar ta Harris da gwagwarmayar da ta yi a matsayinta na 'ya mace, tana mai cewa su biyun sun nuna irin yadda mata a Amurka suke gwagwarmaya wajen samawa al'umma 'yanci.
"I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say, 'Keep going.' Shirley and Jerry would say, 'Keep going.'"
Clinton, wadda ta sha kayi a hannun Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaɓen na shekara ta 2016, a cikin jawabin nata ta cicciki Trump ɗin da ke neman wa'adin mulki na biyu a zaɓen na bana, musamman kan manufofinsa da ta bayyana a matsayin na biyan buƙatun kai a maimakon ƙasa a lokacin wa'adin mulkinsa na farko.
"Story of my life and the history of our country is that progress is possible but not guaranteed."
Ta ce labarin rayuwata da tarihin ƙasarmu shi ne ana iya samun ci gaba, to amma ba tabbas, dole sai mun yi fafutukar samun nasara, kuma babu gajiyawa. A kowane lokaci akwai zaɓi, shin za mu yi gaba ne ko kuma za mu dawo baya? Hillary Clinton, matar tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton, wacce ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka a lokacin mulkin Barack Obama, ta amince tare da bayyana goyon bayanta ga takarar Kamala Harris tun ranar da shugaba Joe Biden ya bayyana janyewarsa daga takara, tare da nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa. Jawabin shugaban kasar Joe Biden ne ya rufe zaman taron na farko, inda ya jaddada cewa matsayarsa ta janyewa daga takarar zaben tana da nasaba da kishin kasa da kuma kare muradun kasa.
"Ready to vote for freedom?
A rana ta hudu kuma ta ƙarshe ne ake sa ran Kamala Harris ta yi jawabin amincewa da tsaye da ita takarar shugaban ƙasa. Amma kuma kafin nan manyan shugabanni a jam'iyyar za su gabatar da nasu jawaban, ciki har da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da ma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa Tim Walz. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Ana sauraren shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ana ci gaba da yunkurin ganin cewa an kai tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da ke bukatar agajin gaggawa. To sai dai kuma babu wani motsi akan batun tattaunawar sulhun da zai kai ga tsagaita bude wuta, domin har yanzu dakarun sojin Sudan SAF sun ki su aika wata tawaga a zaman tattaunawar sulhun da Amurka take jagoranta, a cewar wani jami'in Amurka. Jakadan Amurka na musamman a Sudan Tom Perriello ya faɗa wa manema labarai a wani taron da ya gudana a Geneva jiya Litinin cewa la'akari da munin rikicin na Sudan, wasu tawagogi daga Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Ƙasashen Afirka ta AU, Saudiya da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa suna ta aiki akan batutuwan da suka shafi agajin jinƙai da kare fararen hula babu dare ba rana. Perriello ya ce aikin da suke yi yana tasiri duba da cewa sojojin Sudan sun amince za su buɗe kan iyakar Adre zuwa Chadi, wanda zai ba da damar shigo da kayan abinci da sauran kayayyakin bukatun jinƙai zuwa yankin Darfur da yakin ya daidaita. Ya ce tare da masu aikin jinƙai masu ɗimbin yawa da kuma takwarorinmu masu aikin diplomasiya a faɗin duniya, a halin yanzu muna wata gabar da za ta kai ga buɗe kan iyakar Adre, inda ɗaruruwan manyan motoci za su samu damar shigowa daga nan zuwa gobe. A zahiri samun irin wannan yakan ɗau tsawon makonni ko ma watanni. Ya ƙara da cewa abinda wannan yake nufi shine za a fara ganin ana kai abinci da magani a wurare kamar sansanin 'yan gudun hijira na Zamzam, inda sama da mutane 4,000 suke fuskantar yunwa da rashin abinci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yankin Difa da ke gabashin jamhuriyar Nijar yanzu haka mahukuntan jihar na ci gaba da karɓar tubabbun mayakan Boko Haram waɗanda suka miƙa wuya a wani mataki na saka su a cikin al'umma bayan horar da su ta hanyar sauya musu tunani. Waɗannan tubabbun mayakan dai a halin yanzu suna gudanar da mu'amalan zamantakewa tsakaninsu da al'umma. Daga jihar Difa, wakilin muryar Amurka Haru Sulai Rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jihar Difa da ke tsakanin iyakokin Najeriya da ƙasar Chadi, jihar ce wacce ta fuskanci barazanar kai hararen ta'addanci ba gaggabci daga mayakan Boko Haram a shekarun baya, lamarin da ya haifar da mutuwar fararen hula da suka hada da mata da yara ƙanana da basu ji basu gani ba. Da haka ya sa wasu da dama suka bar matsugunansu na asali domin neman mafaka a waɗansu sassa na jamhuriyar Nijar, yayin da waɗansu suka fantsama ta hanyar rayuwa a iyakokin ƙasashen tafkin Chadi. Idan za a iya tuna, a jihar Difa rikicin ƙungiyar Boko Haram ya fara ne tun shekara ta 2015, inda a wannan lokacin ne gwamnatocin fararen hular da suka shuɗe suka ƙuduri aniyar neman yarjejeniyar sulhu da mayakan Boko Haram. Bayan fara cimma wannan yarjejeniyar, ƴan ta'addan sun fara miƙa wuya ne a shekara ta 2016, nan take aka kuma ci gaba da miƙa su a babbar cibiyar da ke horar da su a yankin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. A wani mataki na canza tunaninsu don ganin sun zama mutane na gari a cikin al'umma, yayin da a shekara 2019 kuwa mahukuntan jihar Difa na wancan lokacin suka umarci fara rarraba tubabbun zuwa ga hannun 'yan uwansu. Malam Kyari Ari na zama ɗaya daga cikin tubabbun farko waɗanda suka rungumi zaman lafiya ta hanyar aje makamansu a jihar Difa, da kuma har yanzu ke zaune Salim Alum a cikin al'umma.
Muna neman da agajin Allah wajen gwamnati kawai da ya taimake mu ya ba mu kuɗin jari da mu shiga kasuwanmu. Mukama sana mu muce gaba insha Allah rabana nan gaba cikin Nijar tashin hankali da wani masalawan ga insha Allah mun rago da su abinda su ragowa baya ma insha Allah muna yi mu kokari mu kawo su duka ya zama cewa wanga abun babu mu ne mun san bakin zaren.
Shin koyi al'ummar jihar ta Difa ke gudanar da mu'amalar zamantakewa tsakaninsu da tubabin yan ta'addan bayan kwa shekarun da suka yi suna kai jerin hararen ta'addanci a cikin jihar ta Difa? Tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin asalin jihar ta Difa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa
bagana malangana mutanen nan da suke tada kaya baya suna nan damne muna tare da su babu bambanci na wani abu tsakanin mu da su.
Fatima Usman mazauniyar Difa. Eh to kalobale din nan gaskiya mun samu sosai ba zaman lafiya din nan gidaje kone kone wallahi an rasa rayuka sosai amma yanzu sun mika kansu alhamdulillah ana zaman lafiya da su.
Game da yanayin tashin hankulan da jihar Difa ta fada a shekarun baya to koya masu fashin baki a jihar ta Difa ke kallon sosayen da aka samu ta fannin cimma rajiniyar zaman lafiya. Alhaji Adamu Bagale wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a jihar Difa yayi ƙarin bayani a hirar da ne da shi ta watalhu.
Tabbata shekarun baya mun sha wahala a ce yau mutane an kore su da gari sun tashi sun watse wani bai san mu inda zai kwanta bai san da matar shi take ko dan shi ko uwa ba ta san inda danta yake ko ba bai san inda uwar shi da uban shi suke ba. A nan jihar Difa wannan rigingimu ya rikita mu sosai kuma gashi zamani ne na siyasa amma kuma abun ya zama mana wani kalubale. Mu ba mu yi noma ba, mu ba mu yi kiwo ba, mu ba mu kwanta gidajen mu lafiya ba. Mummi ma'amala tare da ɗan uwanmu da abokanan arzikinmu lafiya ba. Kai kana tsoron ɗan uwanka yana tsoron ka. To alhamdulillahi shugaban ƙasa Abdulrahman Tani a zuwan shi mun ga canji matuƙa. Saboda mun gani ana cewa soji su ne suke taya su yaƙi da Boko Haram. To yau soji su ne suke maido kwanciyar hankali tsakanin su da Boko Haram ke kuma wato su ma sun gane ƴan Boko Haram ke sun zo suna meka wuya da sojoji don saboda a kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya.
To sai dai nasu bangare mahukuntan jihar ta Difa na faɗi ka tashin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. Ko baya ga waɗanda suka miƙa wuya a shekarun baya a halin yanzu an samu ƙaruwar sabbin tubabbu 700 da 'yan kai da suka aje makamansu suka gungumi zaman lafiya a cikin jihar ta Difa. Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusu da Rashidu da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Wallahi tallahi kudin nan da aka ce an ba malamai miliyan 16 wallahi babu su kariya ce. Kuma muna shaida muku na rantse da Allah mun fi karfin miliyan 16 dan uban miliyan 16 nawa kike ko wata kiki za ta tsaya maka gidan arziki ne yake cikin kiki da za ta tashi da za ta tsaya maka. Yanzu mutuncin mu bai wuce miliyan 16 ba kuma idan akwai wani jami'in gwamnati ko minista tun daga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har zuwa kansila da ya san cewa ya kira malaman da mutum 100 da wani abu ya kira shi Abuja ne dan ya ce masa kar ya zanga-zanga ya fito ya ƙaryata ni gobe ko yau.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Duk wanda zai zagi malami ko ya rubutu saboda ya iya rubutu ko ya turanci saboda ya iya turanci ko ya faɗi duk abin da zai faɗa ya samu malamin addini yana la'anta yana zagi ko ya faɗi abin da duk zai yi ya sani akwai iyayensa arna waɗanda suka gabata ba su yi nasara ba shi ma kuma bai zai nasara ba.
To wannan murya da kuka ji muryar ɗaya daga cikin sanannun malaman arewacin Najeriya ne wato Sheikh Dr. Abdullahi Usman Gadankaya wanda yake magana a lokacin da yake yin huduba a inda kuma yake musanta wasu daga cikin zarge-zargen da ake yi wa wasu malamai a can Najeriya din na cewa sun je an gayyato su a fadar shugaban ƙasa Abuja domin tattaunawa da su da kuma neman goyon bayansu domin hana zanga-zangar nan da aka yi kwanakin baya ta kwanaki 10 a Najeriya domin nuna adaba da wasu aƙidoji na gwamnati da kuma rashin taɓukawar gwamnati a wasu fannoni na inganta rayuwar 'yan Najeriya ɗin. Kafin wannan ta faru akwai mutane da yawa musamman a kafofin watsa labarai na duniyar gizo da suka jima suna zargin musamman malamai na cikin manyan birane da cewa sun fara shishigewa kwarai a jikin 'yan siyasa da masu hannu da shuni a nan Najeriya ɗin. Wannan batu shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin na tsaka mai wuya na yau a ci gaba da kawo muku muhawarar da malamai guda biyu, wato Sheikh Mahmud Muhammad Huchi, shugaban kungiyar Fitianul Islam ta Najeriya, da kuma Sheikh Abubakar Usman Mabera, shugaban kungiyar Izala bangaren Jos, dukansu na rassan jihar Sokoto suka yi, wace wakilin mu na can Sokoto din Muhammad Nasir ya ja akalarta. To tambayar mu a shirin mu ne ita ce, shin ana sayan malamai domin su sayar da akidojin siyasa yanzu a Najeriya ne?
Game da abin da ya shahi tambayar da kai min yanzu, cewa ana ba malamai wani dan abu ko ana musu alƙawalla, ta kaga wannan su uzanni ne wanda haka an ka saba wa mutane shi mummunan zato. Ya kamata a san malamai na da girman da ba sai a yi musu mummunan zato ba, ko da yake su malamai su yi hankuri duk wanda ta kama haka nan. Yanzu da ka gayyato ni akwai sisin kwabo da kabban, ni ni shawo mai ni taho da kaina, kuma ban zaton a bani wani abu in ni tashi. Amma yanzu duk bayanan da zan yi sai an ce gwamnati ta sai mallamar nan. Kai baka ban ba, ba a baka ka kawo min ba, kuma ni ban gamu da wani wanda a jami'i ko guda wanda ni san yana da alaka da gwamnati ba. Amma ni abin da na hakallo al'umma ta da ƙasa ta, yanzu shi dan uwanmu da an haƙo ne mashago misali, da dan uwanmu da an ka hana mata hiya kasuwa misali, da dan uwanmu da an ka hana mu zuwa asibiti yana da jinya, ko aka hana mai tahiya gona ko wani abu, ya cutu ko bai cutu ba,
ya cutu.
To abinda duk zai hana ya cutu din nan ka kare shi shine mahi a ala. Sannan duk abinda yake faɗi, mu ma ƴan Najeriya ne, in ta kunu talamu na fa inna mu yalamu na kama talamu na, wanda kowa ka jin raɗaɗi Najeriya, haka mu ma waɗanda ka goyon bayan ka ayi zanga-zanga muke sane da raɗaɗin nan, an kama ƴan uwanmu mun taimaka an biya wasu, wasu mun yi addu'a Allah ya fitar da su, wasu an kashe su, wasu suna hannu har yanzu. Don haka mu ba mu ce gwamnati ba ta da laifi ba, amma hanyar da an ka ɗauka don tinkarar gwamnati tawa talaka yawa bai iya yin maganin wannan abin. In ko yana magani, bismillah mu gani ga zanga-zangar nan a gani yadda za ta magani. Amma ije ne na cikin gida da waje, wanda kamar yadda ake ma malaman tuhuma, to haka muke jin cewa akwai ƴan ijen wuta waɗanda suke son ƙasar ta hargitse. Duk yadda muke yanzu, duk yadda muke cikin musiba da bala'in tashin hankali da raɗaɗin tsada da tashin hauhawar farashin kaya, mu zauna haka ya yi muna mu koma ƴan gudun hijira, ƴan sai an taimaka mana da abinci daga wata ƙasa da wani wuri, kamar yadda yake faruwa a Sudan da Libya da ƙasashen Larabawa da dukkanin inda an ka sa su sun kai irin wannan fitinar, fama'ra'in kaman sami'a. Abin da ya sa malamai ke shiga cikin irin wannan, saboda malamai su ne mafita ga al'umma, kuma duk matsalar da ta zo in ba a tinkare su ba, in ba su shiga ciki ba, to ta gama lalacewa. Don haka gaskiya malaman da suke cewa ka a yi zanga-zanga, to ni ina ganin sun yi kowa nasiha ga ƙasa da neman alheri. Don haka muka ganin hanyar zanga-zanga ba ita ba ce hanyar da za ta bullewa, hanya ce mai ainihin rutsu da matsewa ba ta hidda mutane. Na'am.
Akramaka Allahu, akwai matsalolin da suka dabaibaye Najeriya tun ka haɗa magana zanga-zanga ɗin ga. To me yasa ba a ga malamai sun fito suna magana? Misali mu ɗauki rashin tsaro. Nan Sokoto ma rashin tsaro ya dame mu. Mu tabbata tun arewacin ma Najeriya, nan Sokoto ma muna da wannan matsala. Amma ba ka ga malamai suna fitowa suna bayanin waɗannan matsalolin ba da kira kila yadda ya kamata, bisa ga yadda suka magana kan wa zanga-zanga da an kashata za a yi.
A ba ka dai ji bane kawai. Kai saboda kila irin wannan fitinar ba ta sa, amma duk wallahi malamin da ka sani Najeriya mai wa'azi, mai karantarwa, mai tafsir, babu wanda bai magana a cikin mimbarinsa bisa mimbari da sauran wuraren da ya kamata. Amma wannan matsala fitinar ta da musibar ta ta yi gamewa bisa ga waccan da ake, waccan da ɗaiku ne bisa hanya da sauran abubuwa na miyagun ƙaddarori wanda suka cika da wani. Amma wannan musibar gamewarta ta yi zama ta ummu bihil balwa ne gaba ɗaya, sai ta shahi kowa. Don haka cewa malamai ba su magana akan tsaro, a'a, wata dai fahimta ce kawai ko kuma rashin ji ne, amma malamai wala suna faɗi.
To kai malam Mahmudu, ka yadda da wannan magana, malamai suna magana kan matsalolin Najeriya fiye da yadda aka yi ta zanga-zanga?
Akramakallahu, malamai inda sun kai da gwalagwallan su yanzu in za su dawo su dawo da darajar su su yi kokari su dawo, amma junan su wa junan su sun halaka kansu. Wallahi talakawa ma mun yi ganin girman malamai bisa ga ganin girman su wa junan su. Yanzu ka dauki tawaga da ta yi tafiya a karmakallahu, duk tawagan nan da ka gani nan wurin nan, kujera ta ɗaya, wanga ta biyu, wanga ta uku, mi sunan wannan ya kaskasta wannan ga magoya baya ne, ga magoya bayan wancan, wancan sunan wancan ga wancan, da suna wa ƙasa ga adalci, da malamai sun fara koya ma ɗaliban su ladabi da maganganu da wasu abubuwa ba a ce in baka gamsu da aqidar mutum ka dauke ta abu, amma a koya ma mutane dalibai ladabin su, bar magana su, bar mallamai su magana wurin da ya kamata su yi. Ayyuban da sun ka kada mu yanzu, yaro ka tahowa almajiri shekau kamera ya shiga cikin daki yawa mallami ta tas don da ba mallami ne na ba, ina ya samu?
To me yasa aka samu irin waɗannan bambanci tsakanin malamai?
Su malaman su sun ka kwabce karanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ka koma hubbun riyasati da sun shugabanci da sun dune, waɗanga su sun ka ɗauka ƴan uwa uwayenmu malamai na yanzu mafi yau, amma wallahi akwai bayin Allah suna nan su tausun adana mutuncinsu, kuma su malaman suna da wurin da za su gyara hayyansu. In suka dawo suka rungumi makaranta, sun ka rungumi addini daidai da shi Allah ya aiko, ba tare da tallan siyasa ba, cewa ga masallaci na nace ku yi wani kar ku yi wani, ga masallaci na ku yi wani kar ku yi wani, su tsaya tsakanin su da Allah su rungumi kowa su zan uwayen kowa. Wallahi yau in suka ce ma mutane ga alƙibla kowa na runguma, amma yanzu a haka da ake ciki malami ban san wanda malami zai tasowa ya ce ma mutane ga kaza ba, mutane su bashi fahimta, saboda dan uwa dai malami ya riga ya nakasa shi ga idon mutane, shi ma ya nakasa wancan malami ta bangaren nan. Sannan akramakallahu, bari mu koma, ina da abin ganda malam ya kasan yayi magana akai wanda ka fara min tambaya cewa magana ba da kuɗi. Malaman da kansu su agnan suna fitowa wurin jidalin rago, ni da kaina naji wani malami yana cewa ina maka an ka kawo min rago 100. Wallahi yanzu haka in ni koma cimma wannan ina iya dawo maka da shi, amma tsakanin ku da Allah da wani nace a tura ma rago kaza, a tura ma nawa kun ka ga na bari gidana.
To amma wannan abun don yayi magana kan wanga zanga zanga
ba shi, duk sadda gwamnati ta ce bari ta ware wani abu ta ba waɗancan, ko don Allah tabba mutane wasu suna cikin zahinta, ta yi musu zahi, ka ce wanga shi don shi na mallami kai mishi kaza ga hili a hakan ga, to banga wanda kaka son na magoya bayan wannan su yi magoya bayan na ƙasa su ga girman wancan ba, alhali ba a ga mallamin ga ya taso yana tunkararka akan cewa ba wani haƙƙi ne ba. Wallahi da malaman nan za su yi mana adalci, mu ji suna faɗa yawan gana su da suka ihun ka ai zanga-zanga, da mun ji su suna ihun gwamnati ta kula da haƙƙin da anka cire subsidy, su yi tsaye su yadda ba a matsayinsu na malamai yadda sun ka ta Niger. Mu ga sun tayi sun tunkari shugaban kasa, mu su yadda da aika za mu sai da, wallahi da ban san akwai wani talakka da kajin bai da uwaye masu mai faɗa ba, dan da dukkan mu nan malanta ta haihe mu, malamai uwaye mu ne ga sunan, amma matsalar mu guda sadda ana cikin radadin azaba, babu mallamin da kaji yayi da oga sai dai ka tahi kaji shi Niger can, kaji shi can can, kaji shi can, sannan ƙarshe eh an tashi zuwa Hajji kaji a ayi tashi cira, amma maganar talakka hiji ana shigan mai faɗa wallahi shi babu. To shi yasa nan da uwayena nika kiran uwayena malamai so dawo su gyara girman su da Allah ya fifita su akan al'umma.
Akramakallahu, a can baya inda aka hito ba ɗabi'ance ganin malamai sun kusanci ƴan siyasa ko gwamnati ba, amma yanzu wannan al'amarin ya saba bisa ga da an ka saba da shi.
To madalla, to a gaishe ku. To shin malamai sun fara janye jikinsu daga abin da aka san su da shi ne na koyarwa da horantarwa da yin wa'azi da kuma dora mutane kan siratul mustaqima, yanzu sun tashi sun koma gindin yan siyasa da masu kuɗi ne, kuma shin mutane sun fara juya malamai baya a yanzu saboda canjin da su malaman suka yi ne? Wannan suna cikin abubuwan da za mu duba in Allah ya kai mu rana wata yau. Yanzu muna son mu yi godiya ga su baƙin namu Sheikh Mahmud Muhammad Huci da Sheikh Abubakar Usman Mabera da kuma shi wakilin namu Muhammad Nasir. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakkwato a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla, da haka ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
yayin da aka bude babban taron jam'iyyar Democrats a birnin Chicago na jihar Illinois. Masu zanga-zanga sun yi dafifi a harabar inda ake babban taron. A rana na farko suna masu cewa suna da kudirin bayyana rashin goyon bayansu kan yakin Gaza da sauran batutuwa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da hantsi za ku ji maimaikin wannan shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da ni Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar da kuma bada umarni, nake sallama da ku, a huta lafiya. Wassalamu.